حق بالحق والهاهي إلى سرادك المستقيم حق قدره ومجراري إلى دين
وعلى آله وصحبه وتابعين لمن هذه الابدين حق قراره من جلاله
العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله
وبركاته أهلا بشهر الفاتح مرعبا دوتا نون نيك شين يبود إجلاق رفن لك سجن كون الفاتح زمو وسط ميبو إيوه جاكم بأسم من زن الله با صلى الله عليه وسلم sai da Allah ya nufi ya bayyana kansa ya bayyana halitta sai aka halicci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya tajalli ga halitta gaba daya banu adam cewa a lasu bi rabbikum sai aka rasa wanda zai amsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan aka fara bayyana wa halitta matsayinsa cewa ga matsayin sallallahu wa yawma alastu sa'ara a gaban kulli da kauli bala walau lahu latahu man wusa bi fawati manzon da yake an kebance shi da fawatin suwar irin sa alani lemin da sauransu wa hadha hatman bilal ya tarar da addinin da yake shine cikamaki addinin da yake shafe dukkan addinai wa nasuhu li shar'i ghairihi wa qa'a hatman azallallahu man lahu mana alam shalim khatim maraba da wata wanda yake cikamaki wanda yake shine manzo na karshe shahadin nabiyin qasim watan annabi wanda shi Allah ya ba rabban baiwarsa baiwa duk daga Allah ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine bai rabu inna ma ana qasim wallahu al-mubin wa fati wanda yake mabudi shine mabudin halitta da shi aka bude halitta wa khatimi shine kuma cika baki shine karshe a bayyana aifar shi wahir shine na karshe wajen bayyana wa awwali amma kuma farko a halitta farko wanda zai shiga aljanna farkon awwali ya ku rasul sallallahu alaihi wasallam suna da yawa wannan mutan shaka alhum aru ahla bisharin nasib maraba da watan wanda yake mai taimakawa lil haqqi ga abin da yake gaskiya manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ne dan ya taimakawa gaskiya da kuma gaskiya ba wai yana taimakawa gaskiya da banna ba kuma yana taimakawa banna din dan cimma gaskiya ba a gaskiya ce kuma dan gaskiya shahril amili bil urfi wajen wanda yake mai umarni da duk aiki na alheri da abin da yake mai kyau manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da umarni da shi shahril zahiri wata wanda ya bayyana da kullu wasfin amal akmal da dukkan wata suka mafi cika so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi cika daga sifofin duk wata halitta ta Allah ya fi kowa kyau ya fi kowa tausayi ya fi kowa tsawon alkhairi ya fi kowa kula amana ya fi kowa duk dai wata sifa ta cika ta manzo Allah ya fi kowa a ita alam shahril hali wata maraba da wata mai shiryarwa liman hajjin rashadi ga tafarki na shiriya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban mai shiryarwa ga tafarki shiriya duk sauran wanda suka zo dan shiryarwa ga tafarki na shiriya to kaman na imai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a hakika shine mai jagora wa qaid mai jagora wa hadi wanda yake kora halitta Allah ila tariqil amsali zuwa tafarki mafi fiti ala bisharin sayyid maraba da wata wanda yake shugaba ya ahmarin ga wanda suke jajaye wa aswadin da wanda suke bakake man hada sanka sudan wanda ya tarar da rigaya shugabanci yau ma tazarin rusuli ranar da manzanni suke hanzari ranar alkiyama kowa cikin manzannin nan suna cewa ba za su iya ba amma manzo sallallahu alaihi wasallama da an je wajensa shi zai ce shi zai iya wa karkafa kullaha hakika manzo sallallahu alaihi wasallam ya je wa manzannin nan gaba daya a abaha nawayanta wa kallaha da abin da ya dauki ga gare ta dauka wa kallaha bi kawalihi da yace ana la nine na tantance in ce to nine na tantance in ce to nine na tantance in ce to inda tidadil wajali wakatin da tsoro ya tsananta inda tidadil wajali wakatin da tsoro ya tsananta wakatin da mutane suke gona kai ko wata ba za a ce akai su yafi daga wannan tsayuwa ya wado sirafan wa laulin da yi bihi al-khalqu qabla hamid al-maqam bayana hamin hudda ya labarin wannan daga tsari tsari ne akai dan a nuna halitta gaba daya cewa ba fa kamar manzon Allah cikin halittar Allah shi yasa a gaban kowa aka tsaida manzon Allah wannan matsayi jawabu amsar da ya ba amsar da aka bayar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil hudda a wajen sariyar da duk wani nauyi daga halitta ya rabe amsar da ya samu daga wajen ubangiji sai to hudda ka a baka wani fa alade yana tukubali sai ce to a wajen mu aka fice tanna jawabu matsayi ne anan amma an rafa shi ga mafuli ne ba wai an rafa shi ga fa'ilin sa ba amsa da aka bayar ga manzo sallallahu alaihi wasallam yan rabihi daga wajen ubangiji to wato shi ne rabihi da mintin ta shiga wa fa'ili rabbi din shi ne fa'ilin jawabi to alhamdulillah ko kwana nan an san dai ita wannan kasida daga wani bahari ne aka yi ta kasidan nan daga wani bahari aka yi ta daga baro rajazi wanda yake wanne manzu'i kuma bayan majzu'in kuma marbu'i ba marbu'i ake cewa ba musamma'i musamma'i an yi shi uku uku sai a cika na hudu ko yawwa sai a cika na hudu guda uku na farko sai su zama kamar kafiyar su daya na ƙarshen kuma kafiyar su daban wanda kafiyar ce take dorewa yanzu a wannan baiti da aka kwana me ya afu ga kafilolin kayalaha mutaf'ilun min hudda mustaf'il jawabuhu mutaf'ilun fil hudda mustaf'il min rabbihi mustaf'ilun saltuda mustaf'il washfa'a washfa'a ladai mustaf'ilun na tuqbali mustaf'ilun kina isra'il na karshe duk da kila ta kubuta ko washfa ala dai mustaf'ilun na tukubali mustaf'ilun shi ta kila ta kubuta isra'il da farko fa fayalaha mustaf'ilun ta gaba da me khabaru ko min hudda mustaf'il me ta gaba da shi a wani kada ko ta gaba da shi ko mustaf'ilun ta koma mustaf'il tafil jawabuhu mutafil ita ma ta gamu da me kaban fil hudda mustafil ita ma ka tune sa illa ce ko min rabbihi mustafil ita wannan ta kubuta sal tuuda mustafil ita ma ta gamu da kado washfa ala dai ita ta kubuta na tukubali ita ma ta kubuta wa alhamdulillah
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبقنا سنجي العصر ومن هذه الأسرارك المستقيم وعلى عزي حق قدري وإجراري العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون